بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كم أعطى من النعيم وكم منح من الخير العميم. لك الحمد والنعماء والملك ربنا، فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد. والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن ووصيته القرآن وميراثه القرآن، سيد الورى محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على البدر المنير، فإنه نور تبدى بالغمام المظلم، وعلى آله وصحبه ومن سلك منهجهم إلى يوم الدين، وبعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake gaddara haduwanmu a wannan masallaci Masjidu Al-Ansar a cikin karatun littafinmu na Mafatihul Khair, littafi na babban malami Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu warahu. A darasi wanda ya gabata mun tsaya a safaha ta 30, yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala zan mu tashi daga wannan fasalin. Wannan da yarda Allah subhanahu wa ta'ala shine zai kasance darasinmu na 6 a cikin wannan littafin mai albarka. A yau ranar Litinin 10 ga watan Safar shekara ta 1447 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makkah zuwa Madina, wanda ya daidai da 4 ga wata na 8 shekara ta 2025 miladiya. A wancan satin mun fara zance akan fasali wanda yake cewa wa ma min matlubin illa wa lahu miftahun bihi yuftah, babu wani abun nema sai yana da abun da ake kile ko mabudi wanda ake budewa da shi. Fa miftahul janna kama taqaddama huwa at-tauhid, malam yace mabudin aljanna kamar yanda ya gabata shine tauhidi, dayantar da Allah subhanahu wa ta'ala. Wa miftahus salat at-tahur, kuma hallo mabudi na sallah shine tsarki. Kama sabata zalika fil hadis, kamar yanda ya tabbata a cikin hadisi. Qala ibn Qayyim, sai muka fara magana ta babban malami al-allama Ibnul Qayyim, Allah ya jikan shi da rahama. Wa qad ja'ala Allahu subhanahu wa ta'ala li kulli matlubin miftahan yuftahu bihi, haqiqa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ga dukkan abun nema mabudi wanda ake budewa da shi. فجعل مفتاح الصلاة الطهور, سي الله سبحانه وتعالى يسن مبود صلى شين سركي. إذن كاي صلى باب سركي صلى كر سوران تباكر باكر ببيا بچيبا. إن كان سو كاي صلى دول سيد الطهور, كما قال صلى الله عليه وسلم, ما ليتي كمان يندى النبي صلى الله عليه وسلم يكي فدا مفتاح الصلاة الطهور الطهارة, مبودن صلى شيني طهارة. حديث يوند إمام أبو داود يرويتو إمام الترمزي إمام الألباني يأنغن تدشي أتكين سيهو الجامي. ومفتاح الحج الإحرام, الله سبحانه وتعالى ياسن يمبودن حج يزمنتو لوكن إحراميني, mutum ya doki ihrami daga miƙacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace a doki ihrami a wajen. Wa miftahal birri as-sidq, Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mabudi na biyayya na da'a shine gaskiya. Wa miftahal janna at-tauhid, Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mabudi na aljanna ɗayan tarra Allah shine tauhidi. Wa miftahal ilm, Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mabudi na ilimi, husna su'al, kyautata tambaya. Wa husna al-isga, hallo da kyautata sauraro. Wa miftahan nasari wa zafari as-sabr, Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mabudi na cin nasara, da mabuti na cin galaba shine as-sabara haquri. Idan mutum yana so ya ci nasara ya ci galaba dole sai yayi haquri. Wa miftah al-mazida ash-shukr, Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya sanya mabudi na kari shine godiya. Duk wanda yake son kari akan ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi to sai ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala. Idan ka gode to kuma Allah sai ya kara maka. Wa miftah al-wilaya al-mahabba waz-zikr, mabudi kuma na jibinta Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ya zama to al-mahabba kauna, waz-zikr da ambato. Wa miftah al-falah, hallo Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mabudi na rabauta, at-taqwa shine tsoron Allah. Ka bi Allah da takawa idan kana so ka rabauta a duniya, hallo idan kana so ka rabauta a lahira. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, shine Allah subhanahu wa ta'ala yake fada. Wa miftah at-tawfiq, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mabudi na dacewa. Idan mutum yana so ya dace to wa ar-ragaba war-rahaba, dole sai ya zamanto yana da kudi kuma hallo yana da tsoro. Ar-ragaba shine kudi, ar-rahaba tsoro, yana daga cikin anwa'ul ibada dukan su. Wa miftah al-ijaba, kuma mabudi na amsawa shine addu'a. Yin addu'a sai kai addu'a to Allah subhanahu wa ta'ala zai amsa maka. Wa miftah ar-ragaba fil akhirati az-zuhda fid dunya, idan mutun yana kudayin lahira to mabudin kudayin lahira to shine az-zuhda fid dunya, ka guji abin da yake cikin duniya. Daga nan muka tsaya a wancan satin, zamu dasa a safaha ta 31 din ra Allah subhanahu wa ta'ala. Malik ya cewa wa miftah al-imani at-tafkir fi ma da Allah ibadahu ila at-tafkir fihi wa miftah ad-dukhul ala Allah al-islam islam al-qalbi wa salamatuhu lahu والإخلاص له في الحب والبغض والفعل والترك ومفتاح حياة القلب تدبر القرآن والتضرع بالأسحار وترك الذنوب ومفتاح حصول الرحمة الإحسان في عبادة الخالق والسعي في نفع عبيده ومفتاح الرزق السعي مع الاستغفار والتقوى ومفتاح العز طاعة الله ورسوله ومفتاح الاستعداد للآخرة قصر الأمل ومفتاح كل خير الرغبة في الله والدار الآخرة ومفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل. مالك تيوى wa miftahal iman, kuma hallo mabudin imani. Idan mutum yana so ya samu imani ko kuma a idan kana da imanin ma kana son imanin naka ya karu, to ga kilena, ga mabudin nan, ga sirrin nan, shine at-tafkira, yin tunani. Fi ma da Allahu ibadahu ila at-tafkir fihi, a cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kira bayin shi zuwa ga ayi tunani a cikin wannan abu, shine at-tafakkur fi ayatillah, yin tunani a cikin ayoyin Allah, da ta'ammuli, da mai da hankali tadabburi a cikin halittoci na Allah subhanahu wa ta'ala. Shi kuma wannan ayatin sun kashkashi guda biyu, dan saboda akwai at-tafki at-tafakkur ko at-tafkir fi ayatillahi al-kauniyya da yake, sannan akwai at-tafkir fi ayatillahi ash-shar'iyya shine al-Qur'an al-Karim. Na farko yin tafakkuri da yin tunani a cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala na duniya al-kauniyya, ya kumshi sama ka ringa tunani akan sama tarma da abin da ke cikin ta na daga alkawakib tarmamuni wata ne wannan abun ho Allah subhanahu wa ta'ala bai yi su ba dan banza tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa allazi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab suwanene allazina yaskuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar wannan shine ta'ammul kenan fi halqi khalqil kawn kai tunani akan halittar ma duniya ya kumshi sama ne kasa ne duwatsu ne teku ne hal al haywanat dabbobi ne diba ka ga inda dabbobi suke rayuwa annabatat shibkoki ne wa kullu ma fi hadhihi al kawn da dukkan abun da ke cikin wannan duniya فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كجيبا كغا ينده aka shimo daga sama da والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر so kuma akwai at-tadabbur fil ayat al-kawniyya karinga tadabburi hallo a cikin wannan ayoyin na al-kawniyya dare ne da yini ne da tsarin na duniya Allah subhanahu wa ta'ala da yayi dare sai yayi ni kaga Allah subhanahu wa ta'ala dukkan komai ya halicce shi ma'auratayya a duniya wa halaknakum azwaja wa min kulli shay'in halakna zawjaini inji Allah subhanahu wa ta'ala sai kaga hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala kuma in ba dan wa'annan guda biyun ba da ba a san ba ɗaya daga cikin nasu kaga in ba dandaran ba da ba a san yini ba ayi dogo da gajere in ba dan dogon ba an san gajere ayi mai kudi ayi talakka in ba dan talakkan ba an san mai kudi kaga ayi mai karhi ayi rago komai haka ne dan shi yasa wani dan falsafa yake cewa tu suje a fi sursan nofoze kenan sai ta hanye wani zan iya sanin kaina to kaga wannan duka yana yana daga cikin hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala da aka ce to ayi abun a ce kawai rayuwa dare ce kade to rayuwa ya za ta yi dadi ko rayuwa yini ce kade to kuma hallon aka ce yinin ce kade akwai wanda ya isa kawo daren in aka ce daren ne akwai wanda ya isa kawo hasken in ba Allah ba qul afara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyama man ilahun ghayru Allah ya'tikum bidiya koi shin buku hankalta ne buku lura irin wayannan ayoyin inji Allah subhanahu wa ta'ala to wannan at-tafakkur fi ayati Allah al-kawniyya kenan nabiyu at-tafakkur fi ayati Allah ash-shar'iyya mutun ya ringa tunani da lura da dibi a cikin ayoyin Allah ash-shar'iyya shine ake ce ma ayoyin al-Qur'an al-Karim ka gano ma'anar alqur'ani yi kokari ka san fassara abin da kake hodi ka ringa dabbaka shi hallo a cikin tunanin naka ba ko karantawa ba kana karantawa ba ka san ma'anar ba a'a at-tafakkur fi ayati llahi al-shar'iyya shine ake nihin fahamu ma'aniha gane ma'anonin ayoyin wa tadabburaha da lura da tadabburi akan ayoyin na alqur'ani wastikhrajil ibar karinga fuddo abubuwan lura wal wa'z da wa'azi kadiba kaga isa misali na banu nadir banu nadir wata kabila ce ta yahudawa suke zamani salim alim aka ba su dama su zamana a madinatul rasul sallallahu alaihi wasallam yayin suka zamana sai su ringa biyan haraji So akwai wani daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su sariya kawai sai aka kashe wayin sai Yahudan hallo sai suka kashe su shi ya samu ya tsira ya tsira to a hanyar dawowar shi sai ya gamu da wayin su hallo Yahudawa ya aza su ne wayin can kawai sai ya kama ya kashe su suna yi hayyasha ya kashe su shi kuma an ce ka a kashe su su ma yana suna daga cikin dangin Yahuda wanda ake zamna lahiyar su to yanzu dole sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada jizya ga wayannan to yanzu dole wanda suke zamna a Madina ko kai kafiri ne da kai za a biya wannan jizya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wajen Banu Nadir akan su biya wannan jizya kawai a lokacin nan su ana zamni Salim Alim suka ga a yanzu har tanadin su sun yi tanadi sun yi shibkoki da biyuno shibkoki iri-iri suka ga kai tanadin su ya kai musu ho yanzu sai suka yi ceto yanzu kawai aka shima manzon Allah Adam sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kawai aka bashi labari sai ya bar wajen kaga wahayi sai aka bashi labari sai ya bar wajen to shine annabi sallallahu alaihi wasallam kuma hallo shi ma sai ya kawo musu farmaki to su a tunaninsu Banu Nadir in wannan tanadin nasu da kudin nan da haɓakan nan da suka yi gani suke fa babu wanda ya isa yanzu sun kai lokacin da babu wanda ya isa hudda su daga cikin Madina ba a isa ba kuma su ma musulman da mummunan duka suna da wannan tunanin akan cewa kai in aka ce a hudda wa'innan ha ba a iya ba shine amma Allah lokaci guda second guda kyautawa ido guda kawai ya sanya tsoro a cikin zukatansu qazafa fi qulubihim ar-ru'b ya zamantu yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin kaga can da aka cewa ma zannu an yakhruju wa zan ma mala wa zannu هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسب الله يزوم استئند بساط ماني وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ها أنه صلى الله عليه وسلم ينزوها سكتروا a ba su alhurma su dauki abinci mana dan kar su je wani wajen babu abinci sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to an ba amma abinda raƙumman ku kade za su dauki to kadiba iko na Allah duk tanadin mai tanadi ho bai idan Allah subhanahu wataala ya ga dama talauta shi kawai ba wani shine sai Allah yake cewa mahallu shay fa tabiru ya ulil absar ku yi itibari ku yi tadabburi ku lura manan ya kuma abuta hankali ana so mutum ya ringa tadabburin ayoyin ya san menene ake faɗa kana hodi alqur'ani in kana karanta shi kana sanin ma'anonin shi yayi kana karanta shi kawai haka nan kana tahiya to kana karantawa kana sanin ma'anonin sai kaga imaninka yana karuwa na biyu shine al-istifada min hazihi al-ayat halloka fa'idantu da abubuwan da wa'innan ayoyin suke zo da shi na daga ibra na daga wa'azi dan saboda yin tunani da sanin ma'anonin yana ƙarfafa imani kuma hallo yana shiryar da mutum zuwa ga hanya madaidaiciya kuma hallo yana sa musulmi ya daidaitu ya yi tamassuki da abinda Allah subhanahu wata'ala ya umarni da shi kuma hallo ya hanu da abinda Allah subhanahu wata'ala ya hana shi kenan shine malai yace wa miftahal imani mabudi imani at-tafkira in tunani fi ma da Allahu ibadahu ila at-tafkir fihi daga cikin abinda Allah subhanahu wataala ya kirayi bayin shi zuwa ga yin tunanin a cikin shi wa miftahad dukhuli ala Allah ko hallo mabudi na samuwar shiga a wajen Allah subhanahu wataala islam al-qalbi ya zamanto amintar zuciya wa salamatu lahu zuciyarka ta kubuta daga komai wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yana zamni kawai sai ce ma sahabbai ga dan aljanna zai shigo kawai yana shigowa da gemun shi mala gemun kuma hallo yana zuba yayi alwala ruwa ya tsayu a zaman gemun yana zuba aka zamana sahabbai ba su ce komai ba aka saki washe gari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu dan aljanna zai shigo kawai ya shigo kuma hallo shine wannan mutumin aka sake kuma hallo ya sake shigowa shine wani sahabi cai kawai he ya bi shi ya tsara abin da ya tsara kawai dandan ya zauna ya ce mun bata da babana idan haka banda so in ƙara bata me rai idan Allah ba ni dan waje kafin ya huce ya ba shi wannan wajen ya zauna kawai dan ya ga menene yake yi yace wallahi ban ga abin da yake yi ba bayya wata doguwar sallah ba wani qiyamul layl yake ba kawai dai in ya juya yana ambaton Allah shi juya shi kadan kawai ambaton Allah ko kuma in wani abu ya tada shi kafin yayi abin da ya ambaci Allah shine muhimmancin da hadisin man ta'ara fil layl duk wanda ya farka da dare yace subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan yayi addu'a za a amsa mishi idan ya nemi gafara za a gafarta mishi idan yayi sallah kai za a amshi sallar shi yake cewa bun ga wani abin da yake ban da wannan yace kai he dai da zan tayya ta naga zai hakuri na tambaya yace to abin da ka gani dai kawai shine har ya kama hanya zai tayya kira shi sai ce ina da wani abu guda daya yace wallahi ina da salamatul qalb ina da amincin zuciya bin taba kwana ba da keta ko da kyashi ko da hasada ta wani bawon Allah a cikin zuciyata shi ba ruwan shi da wani hasada ya ma wani hasada ba ruwan shi da wani keta ba ruwan shi da ya sa wani abu rankin ta banza ya sa ma kanshi kawai ga dan uwan shi musulmi yace a shi ba ruwan shi kawai yace wallahi wannan shine ya sanya ka aljanna dan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa anta min ahlil janna kaga miftah ad-dukhul ala Allah islam al-qalbi wa salamatuhu lahu wal ikhlas lahu da yin ikhlasi da Allah subhanahu wa ta'ala fil hubbi kasodan Allah wal bughdi kaqidan Allah wal fi'li kaidan Allah wat tarki kabari dan Allah man ahabba lillahi wa abghada lillahi faqad istakmala nisfa imanihi in ja annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce wanda yaso dan Allah kuma hallo yake dan Allah hakika ya cika rabin imani shi in ja annabi sallallahu alaihi wasallam wa miftaha hayatil qalbi mabudi kuma hallo na rayuwar zuciya idan kana so zuciyarka ta rayu katta kekeshe tadabbural qur'ani ka ringa yin tadabburin alqur'ani kana gano ma'anonin alqur'anin wattadarrua bil ashari da yin addu'a a lokacin asuba ko da yin ibada addu'a ma ibadace da yin ibada a lokacin asuba shine al ashar wa bil ashari hum yastaghfirun inji Allah ina yabon bayin Allah na kwarai wa bil ashari kuma a lokacin asuba yastaghfirun suna istighfari kahin ayi sallar asuba mutum ya daure ki kokari ka ja istighfarin ka daidai iyaka astaghfirullah astaghfirullah allahumma ighfirli astaghfirullah wa atubu ilai rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim lokaci ne na samun alkhairi wa bil ashari hum yastaghfirun kenan in kana nema mabudin rayuwar zuciya gano ma'anonin alqur'ani da yin addu'a lokacin asuba wa tarkaz zunuba da barin zunubai wa miftaha husulir rahmati kuma hallo mabudi na samun rahama Allah subhanahu wa ta'ala al ihsana fi ibadati al khaliqi al ihsan fi ibadati al khaliqi kyautatawa a cikin ibadar mahalicci Allah subhanahu wa ta'ala ka kyautata ibadarka ka kyautata ibadarka Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika ashe ba karamin sirri bane ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba Mu'az dan Jabal, yake cewa ya Mu'az, ya kai Mu'az, wallahi inni la uhibbuk, lalle huni wallahi ina son ka. Annabi sallallahu alaihi wasallam he da rantsi kuma ya kawo inna litawkid akan yana son Mu'az, ko bai rantsi ba sallallahu alaihi wasallam haka ne, amma ya rantsi kuma har da ya kawo inna litawkid, yace zan koya ma wa'insu kalmomi kadda ka bar su bayan kowace sallarka. Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika, ya ubangiji Allah a'inni, ka taimake ni ala zikrika akan ambotonka, wa zikrika a'inni ala zikrika wa shukrika, ka taimake ni akan godiyarka, wa husni ibadatika, ka taimake ni a kyautata ibadarka. Shine he aka ce wa miftaha husulir rahama, mabudi na samun rahama, al-ihsana fi ibadatil halik, kyautatawa a cikin bautan mahalicci Allah. Hallo dai mabudin na samun rahama Allah subhanahu wa ta'ala, as-sa'ya ma'al istighfari, kai kawo da yin istighfari, da zamanto kana yawaita istighfari, wa taqwa da tsoron Allah. Yawan islam na'am an tsallake as-sa'ya yana daga cikin hallo mabudi na samun rahama Allah subhanahu wa ta'ala, as-sa'ya fi naf'i abidihi, kai kawo ya zamanto kana kai kawo wajen biyan bukatun bayin Allah subhanahu wa ta'ala, wajen amfanar da bayin Allah subhanahu wa ta'ala. A same ka kana daga cikin wa'inda mutane suke karuwa da su, wa'inda bayin Allah subhanahu wa ta'ala suke karuwa da su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa khairun nas, mafi alkhairin mutane, anfa'ahum linnas, wanda mutane suka yi amfanuwa da shi, wanda mutane suka yi cin moriyar shi. A gidanku in kaga kawai duk abin da ya taso kai ne ake nema, to wani alkhairi ne a gare ka. Ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ake zauwa a ce ba ni a wajenka. In Allah ya ga dama kai ne zai sa ka je ka ringa ba da hannunka. Kai ne zaka ringa cewa da Allah ba ne wannan ina ya gari, da Allah wannan ina. Amma kai sai Allah bai sa ba, Allah ya faddala ka ya sanya wajenka ne za a zo. Khairun nas anfa'ahum linnas. Inan kai kawo wajen biyan bukatu na mutane, da taimaka ma mutane al'umma musulmi, yana da falala mai girma a cikin musulunci. Kai bari ma yana daga cikin mafi falala ayyuka wanda suke kusantar da bawa zuwa ga mahaliccin shi, yana daga cikin ayyuka wanda yake sa bawa ya samu gwaggwaban lada da sakamako mai yawa a duniya. Tun nan duniya zaka samu sakamako, kuma hallo ka samu sakamako a lahira. Kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi ingantacce, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, duk wanda ya yaye ma wani mummuni wata damuwa daga cikin damuwa na duniya, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala zai yaye mai damuwa daga cikin damuwa na ranar tashin alkiyama. Wa man satara musliman, hallo duk wanda ya sitirce musulmi, ya taimaka ma musulmi, ya sitirce musulmi, to kai ma Allah zai ma sitira. Satarahu Allahu yawm alkiyama, Allah zai ma sitira a gobe alkiyama. Wallahu fi awnil abd, Allah subhanahu wa ta'ala yana cikin taimakon bawa. Ma kana al-abdu fi auni akhihi, matka bawa yana taimakon dan uwan shi. A cikin suratul rahman Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hal jazaul ihsan illa al-ihsan, wai shin akwai wani sakamakon kyautatawa in ba kyautatawa ba? Kenan idan ka kyautata kai ma Allah subhanahu wa ta'ala zai kyautata maka. Kenan duk wanda yake son rabauta a duniya yake son rabauta a lahira. Idan Allah subhanahu wa ta'ala ya baka dama ta ka biya ma mutane bukatunsu, to yi kokari ka biya musu wannan bukatun, domin biyan bukatan musulmai kaman sababi ne babba daga cikin sabubbuka wanda yake sa mutum ya samu rabauta a duniya ya samu rabauta a lahira kai hallo sababi ne ma wanda yake kare ka daga mummuna kadara ya kare ka daga abubuwa wanda ba su da kyawu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sana'il ma'ruf yin ayyuka na kirki aka ce taqi masari aso suna kare mutum daga abubuwan ki yana idan mutum yana so Allah subhanahu wataala ya ringa tunkuɗe mai hau da wani bala'i to he ka zamanto kana daga cikin amfanar da ƴan uwanka musulmai kenan shine wasa'ifi na fi abidihi da kai kawo wajen taimakon bayin Allah wa miftahar riziki kuma hallo mabudi na arziki as-sa'ya mal istighfar kai kawo tare da yin istighfari wa taqwa da tsoron Allah shi ne zaman to yana kai kawo wajen yin istighfari da taqwa da tsoron Allah shine malamai suke cewa al-istighfar shi ho istighfari ziyadatul quwwa istighfari arin karhi ne wal baraka istighfari ƙarin albarka ne wal khair istighfari ƙarin alkhairi ne dan shi yasa ake lissafa istighfari daga cikin mafi girman ibadodi mafi yawan ibadodi wanda suka fi muhimmanci a cikin rayuwa ta musulmi wai ba kade ba ko kace astaghfirullah a'a ba hadin kade da halshe ba ka fadi kuma hallo zuciyarka ta kudurce ta san menene ka fada ina neman gafararka ya ubangiji Allah ka gafarta mini lalle ho ni mai laifi ne ka gafarta mini ya ubangiji Allah astaghfirullah wa atubu ilai to yawan wannan istighfar to yana kara ma mutum karfin jiki yana kara ma mutum albarkar rayuwa yana kawo ma mutum alkhairi fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara sai shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa mal lazimal istighfara duk wanda ya lazimci istighfari yake yawaita istighfari yana fadi da halshen shi zuciyar shi na saidawa astaghfirullah allahumma ighfirli rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim ko tawwabul ghafur kana irin nau'i na istighfari da dama to duk wanda ya lazimci istighfari inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja Allah subhanahu wataala zai sanya mai mahuta daga dukkan damuwa Allah sai ya fitar da kai daga wannan damuwar wa razaqahu min haythu la yahtasib sannan Allah subhanahu wataala zai arzuta shi shi wannan wanda ya lazimci istighfar ta inda bai ya zato ta inda bai ya tsammani hadisi ne wanda Imam Abu Dawud ya rawaito shi ingantacce kaga dan shi sai aka ce yursilis samaa 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara wattaqwa da tsoron Allah wa miftahal izzi kuma hallo mabudi na daukaka ta'atallahi wa rasulihi yima Allah biyayya yima Allah da'a da yima Allah da yima manzon Allah biyayya in kai tun kana so ka samu daukaka sai zamanto ati'ullah wa ati'ur rasul wa miftahal isti'dad lil akhirah kuma hallo mabudi na shirin lahira idan kana so ka samu lahira mai kyau Allah ya bamu ita mai kyau kasarul amal gajeren guri kana so lahirarka ta yi kyau to ya zamanto kana da gajeren guri a rayuwa dan saboda dogon gurin fa yana kashe zuciya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yake cewa inna ahwa ma ahaku alaikum mafi abin da nahi tsoro akan ku ittiba'il hawa bin san zuciya wa tulul amal da dogon guri fa amma ittiba'ul hawa sai amma shi wannan bin son zuciyan fa yasuddu anil haqq yana kawar da mutun daga saman gaskiya sai ka bi son zuciyarka kai ga gaskiya nan kawai ka sani ka gibi kaga ya sa kai ba daidai ba son zuciya wa amma tulul amal yace amma kuma kaga dogon guri a rayuwa fa yusil akhirah sai sa mutun kawai ya mance lahira kaga malam mutun yana ta abu kaman ba a mutu ba to amma kaga in kana dan yi kana dan tuna mutuwan nan sai imanin ka ya ringa karuwa amma to idan ka mance lahira ai kaga Allah ya kare mu daga mautul gafala wanda ya mance lahira sai ya mautul gafala mutuwa cikin rafkanuwa Allah subhanahu wataala ya kare mu daga irin wannan mutuwa dan saboda mautul gafala ba ta da kyau husnul hatima ita ce mai kyau kaga malam mutun ya sani ana gwada mai isharat to wannan ana so in kana so ka samu wannan ya zama to qasrul amal kenan kana da gajeren guri kana tuna lahira ka ringa sa akan ka rayuwar duniya ba komai bace ba ya'lamu annama alhayatud dunya la'ibun wa lahawun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad shikenan fa kama salu gaisin a ajabal kuffar nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu hutama daga damar ta huce shikenan wa fil akhirati azabun shadidun wa magfiratun min Allahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur to qasrul amal ana so mutun ya rage guri dan saboda dogon guri shine istimrar fil hirs continuity a ci gaba kai kullun abinka duniyar ta ka karuwa take fil hirs ala dunya akan kudayin duniya da karkata a saman duniya da kuma hallo da kauce ma lahira wa miftaha kulli khairin kuma hallo mabudin kowani alkhairi ar-ragabata fi fillahi kudayi a cikin Allah wad-daril akhirah kuma hallo da gidan lahira wa miftaha kulli sharrin kuma hallo mabudin kowani sharri hubbud dunya san duniya shine mabudin kowani sharri duk abinda duk wannan da ka gani ake yi a saman doran kasa kawai san duniya ne shine malai ce wa miftaha Allah subhanahu wataala ya sanya mabudin kulli sharrin kowani sharri hubbud dunya san duniya malai wa tulal amal da dogon guri wa hadha babun azimun malai yace wannan babi ne duka har yanzu magana Ibn al-Qayyim ce a cikin wannan littafin na mafatihul hayr Abd al-Razzaq al-Badr wa hadha babun azimun wannan fa babi ne mai girma min amfa'il abwabil ilm yana daga cikin mafi amfanin babubbuka na ilimi ya kamata a ce ka san wannan wa huwa ma'rifatu mafatihul hayr wa shar shine ka san abubuwan da suke bude alkhairi da abubuwan da suke bude sharri na sharrin ma dole ka sani dan shi yasa Huzaifatul Yamani yace sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suna tambaye shi akan alkhairi yace ni ko ina tambaya akan sharri ce mutane sahabban sauran sahabban suna tambaya akan alkhairi yace ni kuma ina tambaya akan sharri yace dandan in na san sharrin bana abka mishi ba yana ya kamata ka san mabudan alkhairi da mabudan sharri la yuwaffaqu li ma'rifatihi ba kowa yake dacewa ba fa ga sanin wannan mafatihul khair da mafatihul shar wa mura'atihi ba kowa yake kula da wannan ba illa man azuma hazzahu sai wanda raban shi ya girmama wa tawfiqihi da dacewar shi ta girmama wa kad warada anissalf haqiqa kuma hallo ya tabbata akan magabata sun ce rahimahumullah Allah ya jigansu da rahama fi hazal ma'ana a wannan ma'ana jumlatan min al-athari wa insu maganganu al-athar abubuwan da aka samu daga as-salaf salih azkuru minha ma la yace zan ambata daga cikin su mayali abinda zai zo qala aun bin malik aun tamma bin abdullah aun dan abdullahi yake cewa اهتمام العبد بذنبه كلباوا da zinihin shi bawa ya ringa shagaltuwa akan yawan zinubin shi da'in ila tarkihi duk wanda kaga yana ambaton zinihin shi kuma hallo yana tunani yana kula da zinihin shi to wannan abun fa ya kai shi zuwa ga barin zinihin nan to amma wanda bai ka aka da zinihin shi ba to ina zai bar shi kaga wannan babban darasi ne anan kada ka himmantu dolehin wani da yawa ina ruwanka ka himmantu da kanka sai kaga mutum mala shi bai gyara kanshi ba kawai ga laihi tudu ne yanzu ba haushi ce in ka hau tudu ka dangi ka danne naka ka tsinkayo na wani Muhammad Al-Qahtani yake cewa la tashgilanna bi aibi gairi ka gafilan an aibi nafsika innahu aibani kadda ka shagalta da aibin wani kana mera kana a saman aibinka idan kai haka kai aibin naka ya zamanto guda biyu to kaga malai yace ihtimamul abdu bi zambihi kulabbawa da zinihin shi da'in ila tarkihi abu ne yake kiran shi zuwa ga yabar shi wa nadmuhu alaihi kuma nadama akan zinubanka miftahul litauba mabudi ne na tuba la yazalul abdu yahtamu bi zamb yusibahu hatta yakuna anfa'alahu min ba'di hasanatihi bawa baya gushe ba yana kula yana damuwa da zinihin shi da ya sa'abke shi haihe ya kasance mai amfani a gare shi sama da wa'insu kyakkyawan shi daga nan ya kamata mu tsaya abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ilimi mai amfani Allah subhanahu wa ta'ala ya ma rayuwar mu albarka mummuna kadara Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا ومشايخنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضانا شفاء لا يغادر سقما اللهم آمنا في بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته